yayin da kafashin duniya yanzu hankalinsu ya karkata wajen ganin sun shirye-shiryen fafatawa a gasassun kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 da muke ciki a cikin ƙasar Rasha a jiya an fafatawa sannan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa inda ƙasar Armenia suka tashi canjar tsaye-tsaye tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Malta. Albania ko ta sha kashi da hannun kwaso da ƙwallaye uku da nema. A yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta lallasa haiti da ƙwallo huɗu da nema. Peru ko ta samu nasara ne akan Scotland da ƙwallo biyu da babu. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Panama wanda suka tashi canjar babu ci tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Northern Ireland. Har ila yau a yau ɗin a wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa ɗin ƙasar Japan za ta fafata da ƙasar Ghana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Estonia ko za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lithuania. Sai Australia za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Russia. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Central Africa za su fafata da ƙasar Uganda a ci gaba da wasannin sada zumuncin don shirin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Daga nan za mu leƙa ɓangaren da ya rasa yin wasan ƙwallon ƙafa ta duniya inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ƙasar Ingila ta yi yunƙurin sa kuɗi euro miliyan 140 imanin pound miliyan 120 kan sayan ɗan wasan gefe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Wales mai suna Gary Bell ɗan shekara 28 da haihuwa. Har ila yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Forest da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea dukansu a ƙungiyar ƙasar Ingila suna zaucin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na ƙasar Spain mai suna Jordi Alba ɗan wasan gefe mai buga baya mai shekaru 29 da haihuwa. Idan muka leƙa ƙasar Jamus kuwa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Robert Lewandowski da shekara 29 da haihuwa ya bayyana wa ƙungiyar ƙarar cewa yana da buƙatar barin ƙungiyar. Ana da alaƙa ta ɗan wasan yana son barin ƙungiyar ne a wannan kakan wasan inda ake ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea PSG da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ƙasar Spain suna zaurcin ɗan wasan don ganin sun saye shi a kasan ko kuma a kakan wasan da bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma kuwa a can ƙasar Italy tana buƙatar jinjirutun kuɗi har euro miliyan 90 kimanin pound miliyan 79 ga sai ga duk ko kuma a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wadda suke buƙatar sayan mai tsaron ragar da Alisson ɗan shekara 25 da haihuwa. Amma ƙungiyar ta ce haka zai yiwu ne bayan dawowa daga gasassun kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Iya abin da ya sauwaƙa kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.